In za a tuna dan takarar APC a Kano Nasiru Gawuna ya samu nasara kan gwamna Abba Kabir Yusuf na NNPP a kotun karar zabe da ta daukaka kara inda yanzu ake jiran hukuncin koli a zamfar kotun daukaka kara ta soke zaben gwamna Dauda Lawal da umurtar sake zabe a wasu kananan hukumi da tsohon gwamna Bello Matawalle amma nan ma an daukaka kara zuwa koli a nasara kuma kotun karar zabe ta soke zaben gwamna Abdullahi Sule da ba dan takarar PDP David Umbugadu nasara sai dai hukuncin kotun daukaka kara ya dawo da gwamna Abdullahi Sule nasararsa amma nan ma an daukaka kara zuwa kotun ta karshe filato kuma kotun daukaka kara ta soke zaben gwamna Caleb Mufwan na PDP don gamsuwa da cewa jam'iyyarsa ba ta yi zaben fidda gwani yadda ya kamata ba inda shi ma ya garzaya kolin kasancewar wannan kara zuwa yanzu ta fi shafar jiyoyin da yan adawa suka karbe ya jawo zargin APC da neman maida Najeriya mai bin jam'iyya